إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فامو شكرا بذكرة تلتا في بلوغ المرام إن شاء الله تعالى لقد كان حديثنا قريب يودا بوما باب الأذان كتاب الصلاة درس ينا كرن تدموه كنشن كرن صلى دكم على الإقامة وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن كربو حديثي دقى عثمان بن أبي العاص عثمان بن أبي العاص سنما هيفنس بشر بن عبد بن دهمان رضي الله عنه الله يكرم سيرد قال يتي يا رسول الله يا مزون الله اجعلني إمام قومي كسكاني إن زمل إمام جماعة قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي أنت إمامهم كين شغبانسو واتو كين الإمامسو يا رسول الله اجعلني إمام قومي يتي يا مزون الله كساني إن زمنين لإمام جماعة فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يا أمسى مسا يتي أنت إمامهم كين الإمامسو waqtadi bi abafihim kuma ka rika koyi da mafi rauni cikin su ka rika koyi ta wajen sallanka da lura da halin mafi rauni daga cikin mamu kada ka rika la'akari da mafi karfi daga cikin mamu wattakhid mu'azzinan kuma ka riki ladani la ya'khudhu ala azanihi ajra wanda baya karbal lada akan kiran sallansa akhrajahu al-khamsa malamai biyar suka ruwaito wannan hadisi wa hasanahu at-tirmidhi kuma al-imam at-tirmidhi yace hadisin yana da kyau al-imam at-tirmidhi yace hadithu usman hadithun hasanun sahihun hadithun usman bin abi al-as hadisi ne mai kyau kuma ingantacce والعمل على هذا عند اهل العلم كما malamai suna aiki da abin da wannan hadisi yake karantarwa menene hadisin yake karantarwa al-imam at-tirmidhi yace karihu an ya'khudha al-mu'azzinu 'ala al-adani ajra malamai sun karhanta ladani ya rika karban lada akan kiran sallansa wastahabbu lil-mu'addin an yahtasiba fi adanihi malamai suna so ladan ya rika fatan sabon lada kawai akan kiran sallansa kar ya rika karban lada saboda wannan aikin da yake domin Allah Ibn Hajar al-Asqalani yace wa sahahahu al-Hakim kuma al-Imam al-Hakim ya inganta hadisin a cikin al-Mustadrak ala sahihain hadisi na 669 wannan hadisin rawahu Abu Dawud fi kitab as-salati babu akhdhi al-ajri ala ta'zim hadisi na 531 da sunan at-tirmidhi sunan ibn majah sunan an-nasa'i kamar yanda ibn hajar ya fada hasanahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi yace hadisin yana da kyau hakanan malaman hadisi magabata kamar al-Imam an-Nawawi, al-Imam az-Zaylai, al-Imam al-Mizzi wa ghayruhu. Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta hadisin as-Sahih Sunan Abi Dawud hadisi na 531 da Sahih Sunanun Nasa'i hadisi na 672. Hadisin Usman bin Abi al-Asi, labarin da yake bayarwa cikin wannan hadisi abin ya auku ne lokacin da aka samu tawagar Banu Saqif, wafdu Saqif, mutanen Ta'if. Lokacin da musulman Ta'if, mutanen Ta'if suka kawo ziyara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 9 fi sanati tasi'a. Lokacin da waɗannan jama'a suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta, wa amarahu alaihim, a wannan lokaci ne kafin su koma an samu jama'ar mutanen Ta'ifa sun taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sun musulunta. Kafin su koma shine Usman bin Abi al-As ya ce, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi, ka sa ni in zama limamin jama'ata. Wa kana asghar al-wafd sinnan, kuma shi yafi karantan shekaru cikin jama'an da suka zo. Amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan dama, yace anta imamuhum, kai ne limamin su. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi liman duk da karancin shekarun sa tunda ya fi su karatu. Don a wata riwaya daga cikin riwayoyin wannan hadisi, Usman bin Abi al-As ya tabbatar da cewa ya fi sauran wajen kokarin karatu kafin su koma Ta'ifa. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi liman, kuma ya tabbatar shi ne shugaban musulmai na Ta'if. Bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakar ya tabbatar da shi akan shugabancin Ta'if. وفي السنة الخامس عشر استعمله عمر على عمان والبحرين. زمن سيدنا عمر لوكاتين هجرانا لشيكارا قوم شابير باين رسول النبي صلى الله عليه وسلم تكما شيكارا هدو. سيدنا عمر يمير دشي شوغبا عمان دكما بحرين فصار الى عمان. إن كدوب أسد الغابة لتاف تاريخنا ابن العثير mujallad na uku shafin 580. A ƙarshen rayuwansa ya zauna a Basra, kuma a nan ya rasu hijira na da shekara 51, kamar yadda ya zo cikin littafin Al-A'lam, littafin Zirikli, mujallad na huɗu shafin 368. Al-Imam Az-Zahabi a littafin Siyaru A'lamin Nubala, mujallad na biyu shafin 374, yana cewa ya akwai hadisansa a cikin Sahihu Muslim da littafai na Ashabu Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidhi da sauransu. Akwai labarin da yake bayarwa cewa, akhbaratni ummi, jatumata ta ban labari, tana cewa shahidat Aminata lamma waladat Rasulullah, a lokacin da jatumar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amina, lokacin da ta haifi manzon Allah, ranar da Amina ta haifi manzon Allah, mahaifiyar Usman bin Abi al-As tana ɗakin. Kaga kenan, hatta mahaifiyar Usman bin Abi al-As ta san mahaifiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ranar da aka haifi manzon Allah, mahaifiyarsa tana ɗakin, ita take ba shi labari, tana cewa, falamma baraba hal makhabu, lokacin da naƙuda ta kama mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, nazartu ila an-nujumi tadalla, mahaifiyarsa tana ba shi labari tace, ina kallon sama sai ina ganin taurari suna saukowa, taurari suna zuwa ƙasa ƙasa, hatta inni aqulu lataqa'anna alayya, har ina tammanin kada fa taurari su fada kanmu. Falamma walada, lokacin da ta gama haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja minha nurun, sai wani haske ya fito daga jikin Amina, adaa lahu albaytu alladhi nahnu fihi wa dar, dakin da muke ciki da wannan gidan gaba ɗaya haskensa, hasken wato sai da ya watsu ko ina. Fama shay'un anzuru ilayhi illa an-nur, tana cewa babu abin da nake gani in banda haske. wannan labarin babu shakka ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 1545 lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam haske ya fito daga jikin mahaifiyarsa wannan haske bai tsaya ga ɗakin da ita mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam take ciki ko kuma gidan ba wannan haske sai da ya game garin makka baki dayansa duk wanda yake makka ya ga wannan hasken wannan ya nuna cewar Usman bin Abil Asi yana da kusanci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutanen Taif mutane ne waɗanda suke da dangantaka da mutanen makka wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Taif saboda yin wa'azi a bayan rasuwar babbansa Abu Talib da matarsa Khadija Allah ya kara mata yarda a lokacin da ya tafi Taif mutanen Taif suka wulakanta shi amma daga baya a shekara ta 9 sai gashi an samu tawagar da suka zo Madina suka musulunta daga cikin su akwai Usman bin Abil Asi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi limanci akwai hadisin da yake al-Bahr az-Zakhar bi musnad al-Bazar hadisi na 2066 hadisin Usman bin Abil Asi yana cewa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaj'ala masjid al-Taif haythu kanat taghiyatuhum babban gunkin da yake Taif shine gunkin Lata wanda Allah subhanahu wataala ya bayyana shi a cikin Al-Qur'ani أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قنك اللات شيني قنك متانا طائف دون هكا كافين سبر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يتمر إذن كن إسا طائف إنا سنك كفا مسلاتنك أديد إند ونن قنك طائف إن يكي كاغا ونن ينامونا أكورد واتو alamar ma bautan gunki da aka yi a zamanin jahiliya a tabbatar da bautan Allah subhanahu wa ta'ala a wannan gurin Usman bin Abil Asi yana cewa kana akhiru ma ahida ilayya rasulullah karshen abinda manzon Allah ya min yarjejeniya da shi ya min gargadi a kansa anni ukhaffifu salata ala nasi in sassauta sallah ga mutane kafin mu rabu wasiyar da manzon Allah ya min ta ƙarshe tunda ya bani limanci yace min in sassauta sallah ga mutane hatta waqafa aw waqata har sai da manzon Allah ya siffanta min yanda zan yi sallah yana cewa ka karanta iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wa ashbahaha min alquran da ire-iren waɗannan surori gajeru na alqurani wannan yana cikin sahihu muslim bi ma'anahu kaga wannan yana nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai yanda za su yi shugabanci yanda za su yi limanci ba gwaninta bane ka tashi sallah ka datso tsakiyan alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo da alqur'ani dinnan idan ka karanta tarihinsa da yanda ya gabatar da sallolinsa baya tsanantawa mabiya baya tsanantawa mabiya manzon Allah yana ce masa waqtadi bi adhafihim ka rika koyi da mafi rauni cikin mamu abinda ya gaya masa cikin wannan hadisi na bulughul maram ka rika koyi da mafi rauni cikin mamu ya za a yi liman ya yi koyi da mamu wato liman ya rika tunani a bayansa akwai mara lafiya don haka ya yi koyi da sallar mara lafiya kada ya yi koyi da sallar mai karfi mai kuzari ya rika tunanin a bayansa akwai mai bukata akwai mara lafiya makaji ka dauko tsakiyan alqur'ani kana karantawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana wannan hikima ce da ta sa Allah subhanahu wataala ya saka gajerun surori a cikin alqur'ani akwai qul huwa akwai falaki akwai nasi su idza zulzilatil ard har zuwa ga iqra bismi rabbikal ladhi khalaq manzon Allah ya karantar da shi yace waɗannan surori wa ashbahuha da ire-iren su sune zaka rika karantawa ka duba zadul ma'ad ibn al-qayyim al-jawziyya yayi babi akan zuwan waɗannan mutane daga Taif zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faslun fi qudumi wufudil arab a wannan gurin ya bada misali da labarin da shi Usman bin Abil Asi ya bayar shi ne wanda hadisai da yawa suka zo a kansa, yana cewa ya rasulullah hala shaytanu baini wa baina salati wa qira'ati, ya rasulullah shaytan ya shiga tsakani na da karatun sallana. Faƙala lahu rasulullah, sai manzon Allah ya ce masa, zaka shaytanu yuqalu lahu khamzab, wannan wani shaidani ne, wani aljani ne, sunansa khamzab. Fa idza hasastahu, idan ka ji alamar wannan shaidanin ya zo maka, fata'awwaz billahi minash shaitan, sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, waqful an yasarika, kuma kai tofi ta hagunka. Hadisin yana sahihu Muslim. Musamman ya taso daga Ta'if, ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya samu mas'ala ta waswasi, mas'ala ta waswasi, zai yi karatu amma kuma ya rika tunanin bai ma yi karatun ba. Misali, ya karanta Fatiha amma sai ya rika tunanin bai ma karanta Fatiha ba. Shine manzon Allah ya ce wani shaidani ne, wani aljani ne, sunansa Khanzab. Aikin wannan aljanin shine ya jefa waswasi a zuciyar mai sallah. Wani ma tun daga tsarkinsa yake samun waswasi kafin ya kai ga alwala, wani kuma sai ya shiga sallah kafin nan yake samun wannan waswasi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa abin da zai rika yi duk sa'ilin da waswasi ya zo mar, sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yayi tofi ta hagunsa. Kaga daga nan aka samu magani game da cutar waswasi, wanda a kansa malamai sun rubuta littafai da dama, kamar Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, game da maganin waswasi. Babban magani shine hadisin Usman bin Abi al-As. Wannan labarin ya zo da riwayoyi da dama, kamar in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2918, akwai riwaya wacce yake cewa ista'amalani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana asgaru sittati alladhina wafadu alaihi min saqif, mu shida ne muka zo wa annabi daga Ta'if, mutane shida daga cikin mu gaba ɗaya ni ne nafi wato yaranta, ni ne karami daga cikin su. Wadhaka anni kuntu qara'tu surata al-baqara, yace amma duk da haka Allah ya bani damar haddan suratul baqara. Fa qultu, sai nace ya rasulullah innal qur'ana yanfalitu minni, alqur'ani yana kubuce min idan na karanta sai haddan ya zube. Fa wada'a yadahu ala sadri, sai manzon Allah ya dora hannunsa a kirjina. Wa qala, sai yace ya shaytan ukhruj min sadri Usman, manzon Allah yace ya kai shaydan ka fita daga kirjin Usman. Sai yace tunda manzon Allah ya min wannan, fama nasitu shay'an ba'dahu uridu hifdahu, babu wani abin da nayi nufin haddansa daga baya kuma a ce na manta shi, duk abin da na haddace sai ya zauna, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya min wannan addu'a. Kaga wannan hadisin na Usman bin Abi al-As yana nuna cewa shaydan yana da dama, yana da iko, yana kokari ya raba mutum da haddan Al-Qur'ani. Wato shaidan yana sa ka ka manta abin da ka haddace na Al-Qur'ani. Sannan riwaya ta biyu yace shakautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nisyan al-Qur'an, na koka damuwa ta ga manzon Allah game da manta Al-Qur'ani, ina yawan manta karatun Al-Qur'ani. Fa qala, sai manzon Allah yace udunu minni ya Usman, ka zo kusa da ni. Da nazo kusa da shi, thumma wada'a yadahu ala sadri, sai ya dora hannunsa kan kirjina. Fa wajadtu bardaha baina katifayya, sai na ji sanyin hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakanin kafaduna, a tsakanin kafaduna. Kaga ya nuna ba daidai kasan kirjinsa ya dora hannu ba, saman kafadansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa. Wa qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ukhruj ya shaytan min sadri Usman, ya kai shaidan ka fita daga kirjin Usman. Fa baraba sadri, sai ya bugi kirjina biyadihi da hannunsa. Fa qala, sai yace ya shaytanu ukhruj min sadri Usman. Qala Usman, Usman bin Abi al-As yace fama nasitu minhu shay'an ba'du ahbabtu an azkurahu, duk abin da nayi nufin tunawa daga ranan kuma sai in tuna bana sake mantuwa. Riwaya ta uku yace shakautu ila nabi sallallahu alaihi wasallam su ahibbi lil qur'an, na koka wato munin haddana game da Al-Qur'ani, ba na samun haddan Al-Qur'ani yanda ya kamata. فقال سيمز الله يتي ذاك شيطان يقال له خنزب وانا وانا الجنين وانا اكي كرنس خنزب ادن مني يا عثمان النبي صلى الله عليه وسلم يتي كمسو كسدني ثم وضع يده على صدري سيدور حنوس اكيرجينا فوجدت بردها بين كتفي سينجي سنين حنون النبي صلى الله عليه وسلم اتكان كافدونا nan yana nuna ya dora hannunsa a kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya dora hannunsa a kirjin Usman amma Usman bin Abil Asi sai da yace sanyin ya ratsa shi har zuwa tsakanin kafadunsa wa kala sai yace ukhruj ya shaytanu min sadr Usman kala yace fa ma sami'tu ba'du zalika shay'an illa hafiztu daga ranan duk abin da ya shiga kunne na ya zauna kenan ba ni manta shi riwaya ta hudu yace lamma sta'amalani rasulullah lokacin da manzon Allah ya bani shugabancin ta'ifa ja'ala ya'ribu li shay'un fi salati idan ina salla sai wani abu ya rika ratso min hatta ma adri ma usalli har na kan manta yawan raka'o'i ma da nayi falamma ra'aytu zalika lokacin da naga haka rahantu ila rasulullah sai na haukan abin hawa na bar ta'if na taho madina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai manzon Allah yace ibnu abil asi kuntu sai nace na'am ya rasulullah kala sai manzon Allah yace ma ja'a bika me ya kawo ka madina kuntu sai nace ya rasulullah arada li shay'un fi salawati wa ana abuna yarika ratso min idan ina sallah hatta ma adri ma usalli har na kan manta adadin raka'o'in ma da nayi a sallah kala sai manzon Allah yace zaka shaytan wannan wani aljani ne udunu kama tso kusa da ni fadanautu min husaina mata fajalastu ala suduri kadamayya sai na kafa kafafuna na zauna akan diddige kala yace fabara ba sadri biyadihi sai ya bugi irjina da hannunsa watafala fi fami yaito fi a cikin bakina wato na bude bakina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi min tofi a ciki wa kala sai manzon Allah yace ukhruj aduwallah ka fita daga jikin Usman ya kai makiyin Allah fa fa'ala zalika salasa marratin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka sau uku thumma qala sannan sai yace al ilhaq bi amalika ka koma ka ci gaba da aikin ka ya Usman fa qala Usman Usman yace fala amri ma ahasibuhu khalatani ba'du bayan wannan lokaci wannan aljanin bai sake cudanya da jikina ba bare in samu wannan matsala riwaya ta biyar annahu shaka ila rasulullah ya kawo kukansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam waja'an ya samu rashin lafiya yajiduhu fi jasadihi rashin lafiyan da ya samu a jikinsa mundu aslama tunda ya musulunta jikinsa bai mar dadi fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mar ba'a yadaka ala alladhi ta'allama min jasadika ka dora hannunka a wurin da kake jin zafi a jikinka wurin da kake jin ciwo idan ka dora hannunka a gurin wa kul sai ka ce bismillah 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 salasan sau uku wa kul sai ka ce a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir sab'a marratin ka fadi wannan addu'a sau bakwai a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir wannan riwayar ita ma ta inganta tana silsilatu sahiha hadisi na 2258 da kuma sahihul jami'i sabir hadisi na 3893 kaga a dalilin Usman bin Abil Az sai aka samu ilimi mai yawa game da nau'ukan cututtuka da kan samu mutum hatta ciwo da zai iya samun ka na rauni ko rashin lafiya inda zaka dora hannu a wurin da yake ma ciwo kai wannan addu'a ana fatan Allah madaukaki zai baka lafiya wannan hadisin da muka karanta na bulugul maram hadisin Usman bin Abil Az yana karantar da mu cewa yambagi lil mu'azzini an yabtadi bi adanihi wajha Allah ta'ala ya kamata ladan ya nemi yardan Allah a dalilin wannan aiki da yake kawai fala ya'khudhu alayhi ajra kada ya rika karban lada a kansa yana daga cikin dalilai da ke karfafa wannan hadisin Yahya al-Bakkali yana cewa sami'tu rajulan qala ibn Umar naji wani mutum yana ce ma Abdullah ibn Umar inni la uhibbuka fillah ina son ka domin Allah sai Abdullah bin Umar ya ce lakinni ubghibuka fillah, sai dai kuma ni ina kinka domin Allah. Mutumin ya ce ma Abdullah bin Umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ina sonka don Allah, sai Abdullah dan Umar ya ce ni kuma ina kinka don Allah. Sai mutumin ya ce subhanallah, uhibbuka fillah wa tabghuduni fillah, ni ina sonka don Allah kai kuma kana kina don Allah. Abdullah dan Umar ya ce na'am, innaka tas'alu an adanika ajra, saboda kana roƙon a baka lada a dalilin kiran sallan da kake, wannan dalili yasa nake kinka. In ka duba littafin Al-Madkhal wanda yake magana akan bid'o'i, mujallal nabi shafin 245, babu shakka mutum ya karbi lada akan kiran sallah ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka duba sharhin wannan hadisin da muka karanta na Bulughul Maram, riwayar al-Imam Abu Dawud, wato Aunul Ma'bud. Al-Imam Al-Khattabi yana cewa أخذ المؤذن الأجر على أذانه مكروه في مذاهب أكثر العلماء. لا دنيك بلا دا أدليل كرن صلصة مكروهين. وأنا إتجف يمتر أكثر ما دمي. أما الإمام مالك بن أنس ينشوى لا بأس به ويرخص فيه. الإمام مالك ينشوى باب لفي ينانون قيس الصوت أكي. سبود لا دنشي ينات ألي ومتن واتو الأمر عند رأيوا. Tunda ladanci yana iya hana ka gudanar da ayyuka ko sana'o'i, al-Imam Malik yana ganin ba laifi bane saboda an ba ma ladan wani abu. Abdullah ibn Mas'ud yana cewa arba'un la yu'khadhu alaihinna ajrun, abubuwa guda hudu ba a karban lada saboda su. Na daya al-azanu, shine kiran sallah. Na biyu qira'atul qur'an, karantar da al-qur'ani ba a karban lada. Na uku al-maqasim, rabon gado. Na hudu al-qaba'u, shine alƙalanci. Waɗannan abubuwa guda hudu bai kamata a karɓi lada saboda su ba. Ka duba littafin Al-Muhalla na Ibn Hazmi, Kitabu Salati Babul Azan, mujallal nabi shafi 183. Ibn Hazmi yana cewa wa ja'izun an yu'ta ala sabilil birri, babu laifi a riƙa bawa mutum a bisa hanya na kyautatawa amma ba a matsayin ladan aikinsa ba. Bin Baz shi ma yana faɗin haka rahimahullah, littafin Fatawa Nurun ala Darbi, مجلد النبي شافي 297. فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرأ بالأذان ويتطوع به يريد ما عند الله أنه أفضل وأولى من غيره. لا دان دبايا كربلا لادا يا في درجة أوجن الله أكل لا دان ديك كربلا لادا يتي. لكن ذكر العلماء أن الذي يؤطى من بيت المال ما يعينه على ذلك. وان دأكي دوكم وان كسوه na asusun gwamnati a bashi, wannan babu laifi don ya karba. Wa hakazal awqaf allati awqafaha almuslimuna ala almu'azzinina wal a'imma, haka ma waqafi wanda musulmai suka yi saboda taimakon limamai da ladanai, wannan babu laifi don ladan ya karba. Li anna al'azana yahbisuhu wa yahtaju minhu al'awqat, saboda ladanci yana tsare mutun ya hana shi sana'a, kuma mutun yana buƙatar abinci, amma duk da haka ya zamanto babu hali ya tafi sana'ar shi matukar zai tsaya kiran sallah. Wannan yana nuna maka cewar akwai buƙatar mu rika kafa wato abinda ake cewa waqafi, awqaf, al-awqaf. Ya kamata mu raya wannan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, domin wata hanya ce na taimako ga musulmai. Ayi waqafi saboda taimakon marayu, ayi waqafi saboda taimakon ladanai da limamai, ayi waqafi saboda tara kudin da za a rika taimakon malamai masu wa'azi. Tunda harta malamai da ke wa'azi suna buƙatar taimako, in babu kudi ta ina mutum zai sayi littafi? Da ya za a yi ka sayi littafi? Littafin da za ka karanta, ina tabbatar ma in dai kana son ka rika bincike, wallahi sai ka kashe kusan miliyan 5 kafin ka samu littafi. Littafai waɗanda a ce za ka iya bincike a kai, to irin wannan ta ina mutum zai samu? Don haka yasa sunna ta karantar da mu kafa waqafi. Waqafi shine hanyar da za a tara kuɗi saboda taimakon mutane akan al'amura na addini. A dalilin haka yasa kaga malamai sun kirkiro wasu hanyoyi na dogara da su ta yanda za su ci abinci, rubutun sha da kullalaya da sauransu, saboda ba a kulawa da malami yaya zai yi. ta ya za a yi samu abin da zai ci. Idan zai taho gidanka ya ce wani taimaka min, gobe ya taho gidanka, kyamarsa za ta shiga ranka, don haka ko ya faɗi abu ba za ka ɗauka ba. Amma idan aka ce yau akwai abin da ya dogara da shi, bai damu da kai ba zai iya faɗan gaskiya ko ka ɗauka ko ka bari. Saboda haka waƙafi yake da muhimmanci. Wannan hadisin kuma yana karantar da mu babu laifi don mutum ya nemi a bashi limanci. Kaga hadisin kai tsaye abinda Usman bin Abi al-As ya faɗa, ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulallah ij'alni imama qaumi, ya rasulallah ka saka ni in zama limamin jama'ata. Ya nemi limanci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, haza bi mahbarin nabi wa sakata anhu wa lam yunkir alayhi. Manzon Allah ya masa shiru bai ce baka kyauta ba. Wannan yana nuna mene? Yana nuna ka'ida ta usul, in a ikraran nabi yadullu ala raf'il haraj wal jawaz. Idan manzon Allah ya tabbatar da abu yana nuna cewar babu laifi don an yi. Wa hadha taqrirul jawaz fi haqqil muqarr. Wannan yana tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini akan abin da ya roka, kuma roƙon limancin ba laifi bane. Wa amma taqriru ghairihi fi haqqi fa yuqal hadha alqa'ida inda alulama fi alusul yaquluna anna ma sabata fi haqqi ba'd al-umma yathbutu fi haqqi jami'iha. Idan aka ce Usman bin Abi al-As shine wanda ya roki limanci manzon Allah ya bashi, to shin kowa yana da damar ya roki limanci? Idan yanayin da kake ciki ya dace da yanayin da Usman bin Abi al-As yake ciki, babu shakka kai ma ya dace ka nemi limanci. Wane irin yanayi ne Usman bin Abi al-As yake ciki? Kaga mutanen Ta'if gaba ɗaya ba su musulunta ba sai a wannan lokaci suka turo jama'a waɗanda suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta. Daga cikinsu akwai Usman bin Abi al-As, ya zamanto shi ne wanda ya fi karatu a cikin waɗannan mutane. Kaga kenan ai babu wanda ya fi cancanta bisa la'akari da yanayin mutanen da kuma aqidarsu. Wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi. Saboda haka ba laifi bane saboda mutum ya nemi limanci matukar akwai cancanta, wanda malamai suke cewa ba kuma limancin sallah kadai ba. Wannan yana nuna hatta al-imamatul kubra, shugabancin jama'a, don wani ya fito ya nema ya tsaya takara ba laifi bane. Saboda limanci na sallah shi ya haifar da limanci shugabanci na al'umma. Lokacin da manzon Allah ya nada Usman bin Abi al-As a matsayin liman, daga wannan lokaci ya zama gwamnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yankin Ta'if. Bayan rasuwar manzon Allah, sayyidina Abubakar ya tabbatar da shi shine shugaba a wurin. Bayan rasuwar sayyidina Abubakar, sayyidina Umar ya tabbatar da shi, kafin daga baya ya dauke shi daga Ta'if ya mayar da shi Umman da kuma al-Bahrain. Wannan kuma yana nuna ba laifi bane dan an nemi wato aiki na ladanci din shi kansa. Illa dai abinda manzon Allah ya faɗa, ka'idar ita ce duk ladanin da ya zamanto yana buƙatar a biya shi, to wannan kar a bashi ladanci. Sannan hadisin yana karantar da mu taharimu tatwili salati alal ma'mumin, haramun ne a tsawwala sallah ga mamu. Haramun ne. Me yasa aka ce haramun ne? Saboda manzon Allah ya ce waqtadi bi ad'afihim, ka riƙa koyi da halin mafi rauni cikin mamu, ka riƙa la'akari da mafi rauni daga cikin mamunka. Wato za ka yi la'akari da halinsu shi ne za ka yi sallarka. Kar ka riƙa la'akari da kai ƙarfinka da kuma kuzarinka da lafiyarka. Ka riƙa la'akari da cewa a cikin mamunka akwai tsoho, akwai mara lafiya, akwai mai buƙata. Sannan kuma hadisin yana tabbatar mana hukuncin kiran sallah. Hukuncin kiran sallah kamar hadisi na gaba mu karanta, yace wa an Malik bin al-Huwairis radiyallahu anhu. An karbo hadisin nan daga Malik bin al-Huwairis, bin al-Huwairis radiyallahu anhu, sunan babansa al-Harisu. Falukiba bil-Huwairis bit-tasghir, akai ma baban laqabi da al-Huwairis shine tasghiri na al-Haris. Fashtahara bihi, daga bayan mahaifin ya shahara da wannan suna, amma asalin sunan baban al-Harisu, Malik bin al-Harisi. idan kana karanta hadisi ba za ka rika karo da hadisin shi a maimakon a ce maka an Malik bin al-Huwairis sai kaga an rubuta an Malik bin al-Harisi kar ka dauka wani ne daban wato shi dai wannan ne mutumin Basra dai wanda take yankin Iraq Malik bin al-Huwairis mutumin Basra ne daga Basra suka taso suka zo Madina suka musulunta wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka koma Basra kuma anan ya rasu hijira da shekara 74 qala Malik bin al-Huwairis yace qala lana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mana wa idha hadaratis salatu idan lokacin sallah ya halarto idan lokacin sallah yayi falyu'azzil lakum ahadukum sai dayan ku ya kira muku sallah kaga annabi yayi umarni idan lokacin sallah yayi sai dayan ku ya kira muku sallah alhadis yace ya karanta wato hadisin yana da tsawo illa kawai ya dace shi akhrajahu sab'a malaman hadisi bakwai suka fitar da wannan hadisin hadisin yana sahihul bukhari fi abwab salatil jamaa wal imama hadisi na 653 yana kitabul azan babu man qala li yu'adhdhin fi safar mu'adhdhin wahidun hadisi na 674 kuma yana kitabul adab babu rahmatin nasi wal bahaim hadisi na 5662 wato hadisin yanda yazo Malik bin al-Huwairis yace atainan nabiyya mun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga yankin Basra abinda Malik bin al-Huwairis ya fada amma Ibn Hajar ya dace hadisin mun taho ga annabi daga yankin Basra wa nahnu shaybatun mutaqaribun mu matasa ne sa'o'in juna matasa sa'o'in juna muka taso daga Basra muka zo Madina fa aqamna indahu 20 layla mun zauna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dare 20 wato da yini 20 sun yi kwana 20 a Madina to sai suka fara sha'awar komawa ga iyali amma ba su iya gaya wa annabi ba suna kunyar su fito su gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah lalle fa muna sha'awar ganin iyalanmu to amma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hikima ya gane fa dhanna annashtaqna ahlana manzon Allah ya gane cewa muna sha'awar komawa ga iyali wa sa'alana amman tarakna fi ahlina manzon Allah ya yi mana tambaya game da waɗanda muka baro a baya fa akhbarnahu sai muka bashi labari wa kana rafika rahima manzon Allah ya kasance mai tausayi mai jin kai inji Malik bin al-Huwairis faqala sai manzon Allah yace musu irji'u ila ahlikum ku koma ga iyalanku ku je ga matanku ku koma gida in kunta fi gida fa'allimuhum wa murruhum ku karantar da iyalanku ku musu umurni sai manzon Allah yace wasallu kama ra'aytumuni usalli kuma ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah kwanaki 20 da kuka yi a Madina wa idha hadaratis salatu idan lokacin sallah yayi falyu'azzil lakum ahadukum sai dayan ku ya kira muku sallah thumma ya'ummukum akbarukum sannan mafi girma daga cikin ku kuma ya muku limanci mafi girma daga cikin ku ya muku limanci kaga labarin yana da dan tsawo Ibn Hajar sai ya dace labarin shi yasa yace alhadis wato yana nuna cewa akwai ragowan hadisin amma hadisin al-Imam al-Bukhari shine ya kawo wa sallu kama ra'aytumuni usalli laysat hadhihi ziyada inda ahadin min ashabis kutubis sita siwa al-Bukhari wannan karin babu shi babu ba za ka ganshi ba a cikin sauran wato littafan hadisai in banda hadisin al-Imam al-Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu wa sallu kama ra'aytumuni usalli kuma ku rika yin sallah kamar yanda kuka ga ina sallah a garin nan hadisin yana sahihu muslim kitabul masajid wa mawadhi'i salati babu man ahaqqu bil imama hadisi na 674 yana sunan abi daud hadisi na 589 yana sunan tirmizi kitabul salati abwabul azan hadisi na 205 al imamu tirmizi yace hada hasanun sahihun wannan hadisi yana da kyau kuma ingantacce ne wal amalu alaihi inda aksari ahlil ilmi mafi yawan masu ilimi suna aiki da abinda hadisin ne yake karantarwa menene hadisin yake karantarwa ikhtarul azana fi safar koda a lokacin tafiya ne yana da kyau mutum ya kira sallah idan zai yi sallah wa qala ba'dhum tujzi'ul iqamatu innamal adhanu ala man yuridu an yajma'a an-nasa iqama kadai tana isarwa ai ana kira sallah ne ga wanda zai hada mutane ayi jami'i sai al-imamu tirmizi yace wal qawlul awwalu asahhu maganar farko ita ce mafi inganci wato koda mutum shi kadai ne zai yi tafiya a daji ya kamata ya kira sallah ba wai sai za a yi jami'i kadai ne ake kiran sallah ba wannan shine abin da akasarin malaman sunna suke fadi hadisin yana sunanun nasa'i sunan ibnu maja musnadul imami ahmad a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu idza antuma kharajtuma fa azzina idan kun fita to ku rika kiran sallah thumma aqima wal ya ummakuma akbarukuma ku tada ikama bayan an kira sallah ku yi ikama sannan wanda yafi girma daga cikin ku ya limance ku hadisin yana sahihul bukhari hadisin 604 wata riwayar kuma yace ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazo ga annabi ana wabnu ammin lidani da wani dan baffana mu biyu lokacin da muka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah yace idza safartuma idan kun yi tafiya fa azzina ku rika kiran sallah wa aqima kuma ku rika yin iqama wal ya ummakuma akbarukuma mafi girma daga cikin ku sai ya zama limami hadisin yana da sunan Tirmizi da kuma sunan Nasa'i in ka duba irwaul galil a mujallad na farko shafi 230 haka al-isaba fi tamyizi sahaba tarihin wannan sahabi Malik bin al-Huwairis ibn Hajar ya kawo bayani game da ziyaran annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi daga Basra haka in ka duba Fathul Bari sharhin wannan hadisin dai Ibn Hajar yana cewa wa fil hadisi aidan fadlul hijrati war rihla fi talabil ilmi wa fadlul ta'lim wannan hadisin yana nuna mana falalan mutun yayi kaura ya bar garin su ya tafi wani gari saboda neman ilimi wannan hadisi yana karantar da mu falalan karantar da mutane وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين وأن حديث ينا كرن تدمو توسيين النبي صلى الله عليه وسلم دا يندم زم الله يهم من تو قمد الأمر نسلا يهم من تو قمد الأمر نسلا وغيرها من أمور الدين شيسا النبي صلى الله عليه وسلم كافين يربد سو يمس أمرني يتي إذا لوك تن صلى ياي فليؤذن لكم احدكم دايانكو يكرا صلاه sannan ayi iqama wal ya ummakuma akbarukuma mafi girma daga cikin ku ya limanta wadannan hadisi guda biyu ibnu hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya kawo su a littafin bulughul maram don ya tabbatar maka da hukuncin kiran sallah da kuma iqama hadisin usman bin abil as annabi sallallahu alaihi wasallam yace mar wattakhidh mu'azzinan kariki ladan umurnin rikon ladan yana tabbatar maka cewa ladanci yana da matsayi a addinin musulunci sannan hadisin Malik bin al-Huwairis annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza habarati salatu falyu'azzin lakum ahadukum idan lokacin sallah yayi sai ɗaya daga cikin ku ya muku kiran sallah to adan malamai sun kasu kashi uku ta wajen fahimtar maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin kiran sallah da kuma iqama yani ikhtalafa ulama fi hukmihima ala iddati aqwali akwai littafai da aka rubuta musamman akan matsala ta kiran sallah da kuma iqama kamar misali كتاب الأذان لتاف أبو هاتم أسامة بن عبد اللطيف لتاف أحكام الأذان والنداء والإقامة لتاف سامي بن فرج الحازمي ودن لتفي سني بياني من قمصر وقمدا ساباني لأك سامو زكانو ما لمن سنة فهمت التفرقو قمدا هكون شنكرا صلى لكم الإقامة أن الأذان والإقامة فرض كفاية kiran sallah da iqama farilla ne akan jama'a idan aka samu wani yayi shikenan ya dauke mana wannan farilla kamar yanda yanzu ladan ya kira sallah to ya saukar da wannan wajibi akan mu, to haka kuma idan ladan yayi iqama ya saukar da wannan wajibi akan sauran jama'a. Wato kiran sallah da iqama farilla ne. Akwai dalilai da yawa, amma babban dalili shine hadisin Malik bin al-Huwairis, ya fi fito da bayanin hukuncin kiran sallah akan ma hadisin Usman bin Abi al-As. Domin hadisin Malik bin al-Huwairis, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa idha habarati salatu, idan sallah ta halartu, yana nufi idan sun lokacin sallah ya zo, fali yu'azzil lakum ahadukum, sai ɗayanku ya muku kiran sallah. Wa wajhu dalala min hadha al-hadith anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bil azan, kaga manzon Allah yayi umarni a kira sallah idan lokacin sallah yayi. Wal amru yaqtadi al-wujuba, idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni, to umarnin manzon Allah zahirin sa wajibi ne. In ka duba littafin al-Mughni na Ibn Qudama mujallad nabi shafi na 72 zaka taras da haka. Sannan kuma akwai hadisin Abu Darda'i, shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne, yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma min salasatin fi qaryatin la yu'azzinu wa la tuqamu fihi musallatu, babu mutane uku da za a samu a wata alqarya, waɗannan mutane uku ba a kiran sallah a cikin su, ba a iqama a tsakanin su, illa stahwada alaihim ash-shaytan, face shaytan ya samu nasara akan su. Duk inda aka samu musulmai uku waɗanda ba a kiran sallah a tsakaninsu, ba a iqama a tsakaninsu, to waɗannan musulmai ba za ma su gama da duniya lafiya ba. In ji annabi sallallahu alaihi wasallam, dole ne shaitan zai samu damar shiga tsakaninsu ta haddasa fitintinu da musibu a tsakaninsu. Hadisin al-Musnadul Imam Ahmad da kuma Sunan Abi Dawud fi kitabi salati babu tashdid fi tarkil jama'a, hadisi na 547, hadisi ne mai kyau, yana sahihu Sunan Abi Dawud, hadisi na 511. Kaga wannan alama ce da take tabbatar da gari na musulmai ne. Abinda ke bambanta garin musulmai da garin kafirai shine kiran sallah. Shi yasa manzon Allah ya ce, in aka samu musulmi guda uku a wuri, ba a iqama, ba a kiran sallah a tsakaninsu, to shaitan zai samu nasara a kansu. Ka duba sharhul muwatta na al-Imam al-Baji al-Muntaqa mujallad na farko shafi 136. Don haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Littafi Majmu'u Fatawa a mujallad na 10 shafi 448 yace, fa ayyu salasatin, idai aka samu mutum uku, kanu min ha'ula'i, mutane uku musulmai suna hada a wuri guda, la yu'azzanu wa la tuqamu fihi musallatu, ba a kiran sallah a tsakaninsu, ba a iqama, kanu min hizbi shaytan, Sheikhul Islam ya ce waɗannan mutane uku din suna cikin rundunar shaytan. Suwaye rundunar shaytan? Su ne waɗanda Allah ya faɗa mana a cikin Al-Qur'ani, alladhina stahwaza alaihim la min awliya'ir rahman alladhina akramahum, suna cikin rundunar shaytan waɗanda shaytan ya samu nasara akan su. Waɗannan mutane uku ba sa cikin waliyan Allah. Don haka duk inda aka samu jama'a sun kai mutum uku lokacin sallah yayi, to wajibi ne a kira sallah a tsakaninsu, wajibi ne a samu iqama. Wannan ita ce fahimta ta farko. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa, kamar yadda karatu ya gabata a kai, yu'alliqu istihlal ahli ad-dar bi tarki al-azan, yana halatta yaƙan mutanen gari matukar ba a ji kiran sallah ba a wannan gari. Da zaran ba a ji kiran sallah ba, to ba a hukunta cewa akwai musulmi a wannan gari. Fasarat manzilatul azan fi man'it tahrim manzilatul iman, saboda haka matsayin kiran sallah ya hau gurbin matsayin imani, sai ya zama kamar kiran sallah shine alama, shine tambarin imani na mutanen unguwa ko kuma mutanen ruga ko mutanen gari. Inda duk aka samu mutane uku sun hadu, to babu shakka dole ne a kira sallah a tsakaninsu, dole ne a samu iqama. Ka duba Majmu'u Fatawa mujallad na 22 shafi na 65. Kuma wa min haisul aql, koda ta hankali mutun yayi tunani, koda ta hankali ba ma tala akari da nassin Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah ba, إن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيله إذن أنا نمن تنبر مسلم تشيني كيرا صلى don haka yasa idan aka samu arna sun fara karfi abinda suke fara hanawa shine musulmai su kira sallah da zaran kafiri ya ga ya fara karfi abinda zai hada ku shine kiran sallah don babu abinda ke tada hankalin sa irin kiran sallah kiran sallah shine alamar da take nuna musulmai na guri idan musulmai suka bar kiran sallah to kamar sun shafe tambarin musulunci a wannan gurin fala yajuzu ta'tilu wala wujtama ahlul baladi ala tarkihi la qutilu alai wanda malamai na cewa da a ce mutanen gari za su yi meeting daga yau mun soke kiran sallah a garin nan tunda dai yanzu muna da agogo muna da alarm in lokacin sallah yayi kawai sai mu je mu hadu malaman sunna suka ce halal ne a yaki mutanen wannan gari koda musulmai ne wal qitalu innama yakunu ala tarkil wajibi duna sunna tunda an yadda da wannan ai ba a yakan mutanen gari saboda sun bar sunna sai dan sun bar me sai dan sun bar farilla saboda haka haramun ne musulmi ya yarda a daina kiran sallah akwai hatta a kasan nan guraren da yanzu haka an daina kiran sallah wasu guraren ba musulman ne da kansu suka debe lasifi ko ba a kiran sallah bari a cire lasifika saboda ba a son tada hankalin wadanda ba musulmai ba kaga a hankali ana neman a koma addini ɗaya da waɗancan ka duba littafin Fathul Qadir na Al-Sheikh Kamaluddin bin Al-Humam Al-Hanafi mujallar na farko shafin 249 lallai idan mutane suka hada kai akan su daina kiran sallah halal ne sauran musulmai su yaki mutanen wannan garin sannan kuma kai tunani inna mulazamata annabi sallallahu alaihi wasallam طوال حياته من أول الهجرة إلى الموت تند من زن الله يهجرة دقى مكة يقوم مدينة أكفار كيران صلى بأبار كيران صلى نمبا في سفر ولا حبر شن أتكين غرين قوت فياني من زن الله يهي أداج إن دي لوك تن صلى يهي توزا كيران صلى تند من زن الله يهجرة دقى أكفار كيران صلى ba a bar kiran sallah sau daya a rayuwar manzon Allah ba sai lokacin da ya yi aikin hajjin sa na ban kwana lokacin da aka je Muzdalifa wannan shine abin da sunna ta tabbatar amma tsawon rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taba barin kiran sallah ba kaga wannan ya gwada maka cewa kiran sallah ya fi matsayin a aje shi a matsayin sunna kiran sallah da iqama farillai ne in ka duba nailul autar littafin al-Imam al-Shawkani mujallad nabi shafi na 39 wannan ita ce fahimta ta farko saboda zahirin hadisin Malik bin al-Huwairis annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idha hadaratis salatu idan lokacin sallah ya halarto fa falyu'azzil lakum ahadukum sai dayan ku ya muku kiran sallah kaga manzon Allah yayi umarni tunda manzon Allah yayi umarni magana ta kare kiran sallah wajibi ne amma fahimta ta biyu ta malaman sunna annal azana wal iqama sunna muakkada lirrijali jama'a fi kulli masjid lisalawati al-khams wal jum'a duna ghayriha wa hadha qawl al-jumhur akasarin malamai suna riko da fahimta ta biyu dinnan mafi yawan malaman sunna suna riko da fahimta ta biyu wato kiran sallah da iqama ba farilla bane sunna ce mai karfi ta tsaya ga maza kadai banda mata idan kiran sallah da iqama din ma suna zama sunna mai karfi din ne idan za a yi sallah a masallatai sallolin nan guda biyar azhar al-asr maghriba isha ya subahi da kuma sallar jumu'a wadannan salloli su ne kadai aka sunnanta yin kiran sallah da iqama idan za a yi su banda wasu sallolin idan ka duba al-fiqhul islami wa adillatuhu mujallad na farko shafin 535 me dalilin da yasa mafi yawan malamai su ce kiran sallah da iqama wajibi ne ba to su ma suna da hujjoji na farko akwai hadisin Abu Huraira hadisin musi'u salati wanda ya bada labari cewa dakhala al-masjida annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci wani lokaci fa dakala rajulun sai ga wani mutum ya shigo masallacin shi ma fa salla wannan mutumin yayi salla fa sallama ala annabi sannan ya taho yayi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam faradda manzon Allah ya mayar masa da sallaman shi wa kala sai manzon Allah ya ce ma wannan mutumin irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah dan baka yi sallah ba faraja'a ya sake sallan ya dawo ya sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya amsa mar sallama ya sake cewa koma ka sake sallah dan sallar ka bata yi ba sai da yayi sau uku fa kala sai mutumin ya ce wallazi ba asaka bil haqi ma uhsinu ghayrahu ina rantsuwa da Allah da ya aiko ka da addinin gaskiya ban iya wata sallan da tafi wannan ba fa'allimni don haka ka koya min fa kala sai manzon Allah ya ce idza qumta ila salati idan ka miƙe ga sallah fa kabbir sai kai kabbara summa qara ma tayassara ma'aka min alquran sannan ka karanta abin da ya sawwaka gare ka na alqurani hadisin yana sahihul bukhari fi abwab sifati salati hadisin 724 yana sunan ibn majah kitabu ikamati salati wa sunnati fiha babu itmami salati hadisi na 1060 a riwayar ibn majah manzon Allah yace masa idza qumta ila salati idan ka tashi zakai sallah fa asbigil wudu'a sai kai alwala wadatacciya thumma istaqbil alqibla sannan ka fuskanci alqibla fa kabbir sai kai kabbara thumma qara ma tayassara ma'aka min alquran ka karanta abin da ya sawwaka gare ka na alqurani manzon Allah ya koya masa yanda ake sallah har zuwa karshe to anan akasarin malaman sunna suna kafa hujja da labarin wannan wanda yayi sallah mara kyau manzon Allah ya umurce shi ya sake sallah sau uku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi yanda ya kamata yayi sallah a cewar wannan inda a ce kiran sallah da iqama wajibai ne kaga da manzon Allah ya gaya ma wannan mutumin in ka tashi zaka yi sallah ka kira sallah kai iqama kai kabbaran harama sannan ka karanta fatiha sannan ka yi ruku'u ka daga misali ya koya masa yadda ake yi sallah gaba ɗaya kaga ba a kawo kiran sallah da iqama ba tunda ba a kawo kiran sallah da iqama ba in ka tashi sallah kai kabbara ashe kabbaran harama ita ce farkon sallah karshen sallah sallama saboda haka saka kiran sallah da iqama a cikin farillan sallah wannan bai dace ba ka duba littafin mugnil muhtaji mujallad na farko shafin 131 sannan akwai hadisin abu huraira har yanzu Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yana cewa law ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awwali da dai mutane sun san ladan da ke sahun farko da kuma ladan da ke cikin kiran sallah da mutane sun san yawan lada da ake samu idan aka yi sallah a sahun farko da kuma ladan da ake samu idan aka yi sallah idan aka yi kiran sallah thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastaham ya zamanto babu hanyar da za su yi sai sun kai ga yin ƙuri'a saboda kowa yana so manzon Allah ya ce da ƙarshenta ba a shiga sahun farko sai an yi ƙuri'a ba a yin kiran sallah sai an yi ƙuri'a saboda sanin yawan ladan da ake samu hadisin al-imam al-bukhari al-imam muslim muwatta sunan abi daud fi kitab as-salati babu man lam yuqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud hadisin ya inganta hadisi ne muttafaqun alai saboda haka ana kafa hujja da wannan hadisin annan nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bil adhan manzon Allah bai umurni a kiran sallah ba wa inna maktafa bil hass alaihi wa targhib fihi illa iyaka manzon Allah ya kwadaitar da mulada da yake cikin kiran sallah an kwadaitar da kai game da ladan da ake samu idan an kira sallah tunda annabi ya kwadaitar kaga ya nuna kenan ba wajibi bane inda wajibi ne ba ma ma'anar a kwadaitar sannan idan aka yi amfani da hankali fa yaquluna innal adhana kaunuhu sabata an mashura hatta taqarrara bi ru'yati abdullah ibn zaid ibn abd rabbih in muka duba tarihin kiran sallah shi kansa lokacin da manzon Allah ya iso Madina yayi meeting da sahabbai aka yi shawara ya za a yi a kira mutane idan lokacin sallah yayi har dai aka yanke shawara za a sayo kararrawa a rika bugawa sai ga Abdullah ibn Zaid Allah madaukaki ya nufe shi da yin mafarki an koya masa kiran sallah sai malamai da cewa to kaga wannan laysa hadha min sifatil wajibati wannan baya daga alamar siffan wajibi wa innama huwa min sifatil mandubati alama ce da take nuna kiran sallah mustahabi ne sunna ne abu ne mai kyau amma ba wajibi ba domin inda wajibi ne ba za a ce wajibin nan ya tabbata ta mafarkin sahabi ba inda wajibi ne kai tsaye Allah zai yi umarni ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ka duba Al-Hawil Kabir littafin Abul Hasan Aliyu Al-Mawardi mujallal nabi shafi na 49 wa qalu kadhalik annahu law wajaba al-adhan lis-salati kana shartan fi sihhatiha, da dai a ce kiran sallah wajibi ne kafin ayi sallah, to babu shakka da kiran sallah ya zama sharadin sallah. Idan da ya zama sharadin sallah, matukar baka yi kiran sallah kai iqama ba, babu sallanka. Tunda ko haka bai tabbata ba, kaga ya nuna cewa kiran sallah ba farilla bane. Wannan ita ce fahimta ta biyu, wanda kuma akasarin malaman sunna akan ta suke. Sai fahimta ta uku, malaman da ke cewa kiran sallah da iqama farilla ne ga sallar juma'a kadai banda sauran salloli. Akwai malaman da ke da wannan fahimta kuma, so fahimta ta uku kenan. Kaga fahimtar farko, kiran sallah da iqama farilla ne. Fahimta ta biyu, wanda akasarin malamai suke riko da ita, kiran sallah da iqama sunna ne. Fahimta ta uku, duk wata sallah kiran da ake mata sunna ce in ba sallar juma'a ba. Sallar juma'a ita ce farilla a mata kiran sallah, me dalili? Su ma suna da hujja, saboda kiran sallah a dalilin juma'a ita ce kadai Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kaga ayar Al-Qur'ani ta tabbatar mana ana kiran sallah a ranar juma'a. Idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah, kaga anan lamakanan nida'u sababan lis-sa'i, kiran da aka yi shike sa kai saurin tafiya sallah. Wa kana sa'i wajiban, saurin tafiya a samu sallar juma'a wajibi ne. Tunda saurin tafiya sallar juma'a wajibi ne, kiran sallan da ke sa kai saurin shi ma ya zama wajibi. Wato kana nida'u wajiban aidan, wannan shi ma yana cikin Al-Hawil Kabir a mujallal nabi shafi na 49. Kaga ya nuna cewa duk wata sallah in ba ta juma'a ba, kiran sallan da ake mata ba wajibi bane illa wannan, tunda ita ta samu aya ta Al-Qur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala da kansa ya tabbatar ana kiran sallah, ana kiran mutane a ranar juma'a saboda zuwa ga sallar juma'a. Idan an kira ku fas'au ila dhikrillah, sai ku yi sauri zuwa ga zikirin Allah. Idan an kira ku, kaga kenan sallar juma'a farilla ce, tunda an allaka sharadin zikirin Allah da kira, kaga ya nuna kiran shi ma wajibi ne. To wannan fahimta ta tsaya akan cewa sallar juma'a ita ce kadai ake wajabta yi mata kiran sallah, sauran salloli ba wajibi bane. Waɗannan fahimtoci guda uku gaba ɗaya, idan ka auna su, babu shakka fahimta ta farko ita ce tafi inganci, cewa kiran sallah da iqama farillai ne. Kiran sallah da iqama farillai ne. Saboda me? Saboda wannan hadisi da muka karanta a littafin Bulughul Maram, annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi umarni, hadisin ingantacce, yana cewa idan lokacin sallah yayi, to ɗayan ku ya kira muku sallah. Kaga manzon Allah tunda yayi umarni, magana ta ƙare. Kiran sallah da iqama wajibai ne. Wannan ita ce mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal, wannan ita ce fahimtar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, daga cikin fitattun malamai na zamani, fahimtar Ibn al-Usaymin kenan rahimahullahu ta'ala. Haka nan kuma Muhammad Nasiruddin al-Albani, in ka duba silsilatu da'ifa wal mawdu'a mujallad nabi shafi na 269, yana sharhin hadisi na 879. Akwai Jabir bin Abdullah al-Ansari, wanda sahabin manzon Allah ne. Ana tambayansa, atuqimul mar'a, shin ita ma mace za ta yi iqama din ko kuwa iqama ta tsaya ga maza? Jabir bin Abdullah al-Ansari yana cewa na'am, ita ma mace za ta yi iqama. Shine Al-Badi yake cewa wal haqqu fi hadhihi al-mas'ala ma qalahu Abu Tayyib Sadiq Khan fi Rawdatin Nadiyya. Akwai littafin da ake kira Ar-Rawdatun Nadiyya, littafin Sadiq Hassan Khan, mujallad na farko shafin 79, yana cewa thumma adh-dhahiru anna an-nisaa'a kar-rijali, babu bambanci tsakanin maza da mata. Idan aka ce kiran sallah wajibi ne, bai tsaya ga maza kadai ba, har da mata. Idan aka ce iqama wajiba ce, bai tsaya ga maza ba, har da mata. Li'annahunna shaqa'iquhunna, saboda maza da mata ƴan uwan juna ne, babu bambanci ta wajen shari'a sai abinda nassi ya ware. Wal amru lahum amrul lahunna, idan Allah ya yi wa maza umarni, to wannan umarni ya shafi mata. Walam yarid ma yantahib lil hujja fi adami alwujubi alayhinna, duk wani hadisi da zaka gani wanda ake nuna cewa banda mata wajen kiran sallah, banda mata wajen iqama, wannan in ka duwa fa innal warid fi dhalika fi asanidihi matrukun la yahillu alihtijaj bihim, hadisin da duk ya nuna maka banda mata wajen kiran sallah da iqama, zaka tarar da wannan hadisi, yana da aibu, yana da lahani. Fa in warada dalilun yasluhu li ikhrajihinna fadhaka, da za a samu hujja da take fitar da mata, to sai a ce e banda mata a kiran sallah, banda mata a iqama. Wa illa fa hunna karrijali, idan ko ba a samu wannan hujja ba, to maza da mata hukuncin su ɗaya ne ta wajen kiran sallah da iqama. In ka duba tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna, tun daga shafin 153 har zuwa shafin 155, malamin yayi magana akai, magana mai tsawo, kuma babu shakka wannan gaskiya ne. Illa dai abinda malamai suka ce kiran sallah abinda ya shahara maza ke yi, tunda maza ke tahiya masallaci su yi sallah, mata abinda sunnar manzon Allah ta kwadaitar musu shine su yi ibadan su a gida. Sallar mace a ɗakin ta ladan shi, ladan sallar ta a ɗakin ta yafi sallan da ta yi a masallacin Annabi Muhammad. Saboda haka mace ta zauna a ɗaki ta yi sallah shine mafi daraja gare ta akan tahiya masallaci. Kaga kenan masallaci abinda ya shahara a tarihin musulunci, maza ke raya shi mafi yawa. Na'am, ba laifi bane idan mata sun nemi zuwa masallaci, manzon Allah ya ce kar a hana su, illa dai wajibi ne su tsare dokokin fita. Matukar suna tsare dokokin fita, ba laifi bane zuwan su masallaci saboda samun jami'i. Amma anan wajibcin nan yana nan a kansu, tunda maza na yi sun dauke musu. Don haka idan ana kiran sallah a masallaci, mace ba za ta yi a gida ba, amma in ta zo iqama za ta yi, kuma za ta bayyana. Babu bambanci tsakanin ibadar maza da kuma ibadar mata, wanda shine abin da yafi inganci. Inda dukkan nemi barin wannan, to babu shakka idan aka zauna da kai za a kure ka. Allah ya sa mu gane. Fa innahu zahirul amr, don Annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyu'azzil lakum ahadukum hadha zahirul amri wal amru yaktadi alwujuba, idan manzo Allah ya umurni zahiri, wannan umurni wajibi ne. Saboda haka kiran sallah da iqama wajibai ne, wajibi ne ga duk wanda zai yi sallah ya kiran sallah ya iqama. A ina shi yasa aka ce farilla na kifaya, idan mutum ɗaya yayi ya dauke masa wura. Saboda haka idan mutum guda yayi a masallaci, ya dauke wa duk mutanen garin nan ma, ko da mutanen garin nan kab ba a samu wani masallaci sun kira sallah ba, kuma laifi ya sauka. Illa iyaka saura iqama, idan aka samu wani yayi iqama nan ma kuma ya dauke muku. Amma in kai kadai zaka yi sallafa, anan kaga tunda farillan kiran sallah ya sauka, saura na iqama farilla ne kai iqama. Babu bambanci tsakanin maza da mata. Yana cewa wasigatul amri tadullu ala alwujubi kama huwa muqarrarun fi mawdhihi, fa hadhihi alahadith fa innaha bigabd an-nazar an jilalatiha fil jumla ala alwujubi fa hiya tadullu ala jihatin ukhra ala adam ikhtisasiha bil jamaa. Karka dauka kuma sai za a yi jam'i kadai, inda a ce mutun yana cikin tafiya a daji, yana cikin tafiya a daji shi kadai lokacin sallah yayi, to kaga anan gurin babu wanda ya kira sallan bare ya dauke masa wannan farilla. Don haka wajibi ne ya kira sallan, kuma wajibi ne ya iqama. Bare akwai hadisi da yawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke nuna haka. Misali, akwai hadisin al-Imam al-Bukhari wurare da yawa, hadisi 574, 353, 693, wurare da dama, da kuma Sunanun Nasa'i, Musnadul Imam Ahmad, hadisin ibnu abi sa'sa'at al-ansari yace abu sa'id al-khudri yace mar inni araka tuhibbul ganama wal badiya, ni naga kai mutun ne mai son kiwon awakai da kuma zaman daji. Abu Sa'idin al-Khudri sahabin manzon Allah ne yace ma Abu Sa'sa al-Ansari ni na ga kai mutun ne mai son awakai da kuma zaman daji fa idza kunta fi ganamika idan ka kasance cikin awakanka aw badiyatika koko a dajinka fa azzanta bis salati ka kira sallah farfa sautaka bin nida ka daga muryar ka wajen kiran sallah fa innahu la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyama saboda duk abin da yaji muryar ladan aljani ne dan adam ne ko ma menene yaji muryar ladan zai masa shaida a ranar tashin kiyama kaga sahabin manzon Allah ya faɗi wannan hadisin ana hukunta shi da hadisi ne marfu'un ana jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisin sunan abi daud yana kitabu salati tafri'u salati safar babul azan fi safari hadisi na 2203 hadisin uqbah bin amir yace yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ajabu rabbukum min ra'i ganamin Allah yana mamakin mai kiwon awakai mamaki wanda ya dace da Allah subhanahu wataala kalmata al-ajab tana daga cikin kalmomi da ake siffanta Allah subhanahu wataala fi ra'si shadiyati bi jabalin manzon Allah yace mutun ne yana kiwon awakai a saman tsauni na dutse yu'azzinu bi salati lokacin sallah yayi sai ya kira sallah ويصلي يي صلنسا فيقول الله عز وجل الله مغوايه da daukaka zai ce umburu ila abdi ya ku malaiku ku dubi bawana yu'azzinu ya kira sallah wa yuqimu salata kuma yayi ikama me yasa ya kira sallah yayi ikama ya khafu minni yana tsoro na saboda tsoro na yasa ya kira sallah saboda tsoro na yasa yayi ikama ya tsaida sallah akan lokaci gashi shi kadai a daji sai yace kad gafartu li abdi wa adkhaltuhu aljanna wannan bawan nawa na gafarta mar zunubin sa kuma na shigar da shi gidan aljanna hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 41 kaga ya nuna cewar hatta mutumin da yake daji shi kadai zai kira sallah wal hadisu dalla ala istihbab al-adhan wal iqama lil munfarid idan kana kai kadai yana da kyau ka kira sallah kai iqama a daji kenan idan ku a cikin gari ne an kira sallah wani masallaci wannan yana dauke maka al-imamu shafi'i da al-imamu malik da al-imamu ahmad bin hanbal duk sun hukunta cewa kiran sallah ga mata wato ba shar'an ta shiga mata da kuma iqama ba amma duk da haka kowannan su ya kwadaitar wa mace din tai misali in ka duba kitabul ummi na al-imamu shafi'i kitabu salati babu jima'ul adhan a mujallal na farko shafin 104 al-imam shafi'i yace wa laysa 'alan nisa'i azanun babu kiran sallah akan mata wa in jama'ana as-salata koda za su hada sallah koda mata za su hadu su yi sallah babu kiran sallah akan su sai al-imam shafi'i yace wa in uzzina fa aqamna fala ba'sa inda ku za a yi kiran sallar su yi iqamar babu laifi wala tajharu almar'atu bi sawtiha tu'azzinu fi nafsiha idan ma macen za ta kira sallah to kar ta daga murya sai dai ta kira sallah a hankali wato da muryar ta ya zama ita kadai ke ji wa tusmi'u sawahibatiha ta yi kiran sallan yanda yan uwanta mata kadai za su ji ba tare da mutanen unguwa duk sun ji ba idza azzanat imma za ta kira sallah din kenan wa kazalika tuqimu idza aqamat haka nan mace tana da damar yin iqama idan taso kaga sun ce ba wajibi bane akai amma kuma suna nuna babu laifi al-imamu shafi'i haka ma kuma al-imamu malik in ka duba littafin mawahibul jalil fi sharhi mukhtasar khalil a mujallal na farko shafin 464 yana cewa qala malikun al-imamu malik yace in aqamna in mata sun ta da iqama fa hasanun sun yi abu mai kyau kaga kenan shi ma ya kwadaita su yin ibnu qudama a littafin al-mughni mujallal na farko shafin 253 yana cewa wa hal tusannu lahunna zalika shin sunna ne ga mata su yi kiran sallah da iqama idan ba a yi ba faqad ruwiya an ahmad yace an ruwaito labari daga al-imamu ahmad qala yana cewa in fa'alna fala ba'sa in mata sun yi to ba laifi wa in lam yaf'alna fajaizun in ba su yi ba to nan ma ba su yi laifi ba kaga al-imam shafi'i al-imam ahmad al-imam malik duk da cewa ba su wajabta kiran sallan da iqaman ga mata ba amma kuma suna kwadaitar musu su yi Allah ya sa mun gane haka in ka duba bidayatul mujtahid a mujallad na farko shafi'i 95 yace wa qala al-imam ishaq bin rahawai al-imam ishaq bin rahawai yana cewa inna alaihinnal azana wal iqama wajibi ne kiran sallah da iqama ga mata in ba ai ba wa ruya an aisha an samu labarin cewa aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat tu'azzinu tayi kiran sallah wa tuqimu kuma tayi iqama fima zakarahu ibn al-munzir kamar yanda ibn al-munzir ya bada labari wa khilafu ailun ila hal ta ummul mar'a aw la ta ummu yace sabanin yana komawa ne ga hukuncin limancin mace ko tana iya limanci ko a'a wa qila al-aslu annaha fi ma'na ar-rajul fi kulli ibada wasu malamai da cewa asali mace tana daidai da namiji ta wajen ibada illa an yaquma ad-dalilu ala takhsisiha sai fa idan an samu hujja wacce ta kebe mace daga maza am fi ba'dha hiya kadhalika wa fi ba'dha yutlabu ad-dalil ya kasance an samu dalili wanda yake bambanta sallan mace da na namiji amma in ba a samu dalili ba to duk abin da kaji an ce namiji yayi ita ma mace an shar'anta mata yin sa haka littafin ibn al-munzir kitab al-awsat fi sunan wal ijma' hadisi na 1172 yace wa qala ta'ifatun wasu malamai na cewa alaihinna iqamatun wajibi ne mata su yi iqama wadannan malamai kuwa manyan malamai ne ruwiya zalika an ata an ruwaito daga ata ibn abi rabah tabi'i ne almajirin abdullah ibn abbas da mujahid shima almajirin abdullah ibn abbas shima tabi'i ne wal imam al-auza'i wadannan duk malaman nan sun tabbatar da cewa mata ma wajibi ne akan su su yi iqama ya kawo labarin jabir bin abdullah al-ansari annahu su'ila atuqimul mar'a shin mace za ta yi iqama kala sai yace na'am hatta sahabin manzon Allah shi ma ya bada wannan fatawa don haka haka yazo cikin rawdatut talibin wa umdatul muftina al-imam an-nawawi a mujallad na farko shafin 197 yace amma jama'atun nisa'i fa fiha aqwalu al-mashhur al-mansus fi al-umm wal-mukhtasar yustahabbu lahunna al-iqama duna al-azali falau azzanat ala hadha wa lam tarfa sawtaha lam yukrah wa kana zikran lillahi ta'ala hatta waɗanda ke cewa ba wajibi bane mata su yi kiran sallar iqama idan ba ai ba suna cewa da matan za su yi kiran sallan ko za su yi iqama din abinda ba a so dai shine daga murya saboda kiran sallar da iqama ai zikirin Allah ne wannan shine abinda aka samu na sabanin fahimtar malamai game da hukuncin kiran sallah fahimta ta farko kiran sallah da iqama wajibai ne akan jama'an gari gaba daya amma idan aka samu wani yayi yana sauke musu wannan farilla fahimta ta biyu ba wajibi bane sunna ne wannan shine abinda mafi yawan malaman sunna suka tafi akai fahimta ta uku sallar juma'a ce kadai aka wajabta kiran sallah sauran salloli sunna ne ayi kiran sallah da kuma iqama ba wajibi bane wanda muke cewa akasarin malamai suna da fahimta cewa sunna ne kiran sallah da iqama mun yi bayanin littafai da dama haka ma fatawar lajina mujallal na 6 shafi na 84 da fatawa ta bin bas a mujallal na 10 shafi na 356 sunna ne wato a kira sallah da kuma iqama a fahimtar mafi yawan malaman sunna wata fatawar ta ulama'ul lajina suna cewa al-adhanu fardu kifaya fil baladi wa hakaza al-iqama ana la'akari da garin gaba daya garin nan an kira sallah yau idan an kira sallah na isha'i to farillan ya sauka akan mutanen garin gaba daya garin nan an yi iqama guda idan an samu wanda ya iqama to shikenan iqamar ta fadi ga dukkan mutanen garin wa idza dakhala fi salati biduni adhanin wala iqama nisyanan aw jahlan aw li ghairi zalika to amma farillan da ake magana akai bai shafi ita kanta sallan ba saboda haka da mutun zai yi watsi da kiran sallan da iqama imma ta dalilin mantuwa ko jahilci ko da gangan yayi sallar sa babu kiran sallah ba iqama sallar sa ta inganta babu ko shakka in ka duba fatawar lajina a mujallal na 6 shafi na 54 Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya mana gafaran kurakurai akwai tambayoyin da aka rubuta a wancan lokaci. Wannan yana cewa, ina jin ana cewa Umar, Usmanu, Aliyu sun ruwaito hadisi, amma ban taba ji an ce Abubakar ba, me yasa? To abin da yasa saboda baka karatu ne. Da kana karatu zaka karanta inda Abubakar ma ya ruwaito. Kaji mutum fa ya taka laifinsa yana hangen wani. Wannan mai tambayar kuma yana cewa, akan maganan kiran sallah na ladanai da dama ya zaka yi? Wato kamar misali masallatai biyar ko shida ko goma ko fin haka su kama kiran sallah a lokaci guda, wa zaka amsawa? Ina ga wannan ma mun riga mun yi magana akai. Idan masallatai da dama suna kiran sallah a lokaci guda, zaka bi wanda ya fara ne, wanda ka fara amsa mashi zaka rika bin sa kana maimaita kiran nashi har zuwa ƙarshe. Idan ya gama sai wani ya fara, to shi ma sai kai, ba za ka bar maimaita kiran sallah ba sai kai sallah. Idan kai wannan sallah to kana iya shiru. Wannan ina ga mun riga mun yi magana akai. Sai wannan kuma yana cewa, menene hukuncin matar da aka yi mata fyaɗe sai ta ɗauki ciki, barin cikin har ta haihu shi ya fi, ko kuwa tana iya zubar da cikin? To idan aka yi wa mace fyaɗe, malamai sun ce babu laifi idan an zubar da wannan ciki, idan ta samu juna biyu a dalilin wannan fyaɗe da aka yi mata. Amma sharaɗinsa shi ne an tabbatar ba da yardanta ne aka yi fyaɗen ba. Idan akwai yarda da son ta game da wannan zina da aka yi da ita, to haramun ne zubar da wannan ciki. Wannan yana cikin Al-Mawsu'atul Fiqhiyya Al-Muyassara a mujallar na farko, shafi na 62. Mai wannan tambaya ya ce, ya riski liman bai yi magariba ba sai ya bi isha'i, aka yi raka'a uku sai aka zauna ya yi tahiyya ya yi sallama, sannan ya bi liman a raka'a ta huɗu ya gina isha'i daga nan. Mai riga mun sha amsa wannan tambaya babu laifi, yana cikin Kitabul Insaf a mujallar na 4 shafin 413. Sai ya ce ko kuma, to tunda zaɓi ne na zaɓi na farko ko? Mai wannan tambaya kuma ya ce, karatun Al-Qur'ani shi ma mutum zai yi karatun a ɓoye ne? Na'am, duk wani zikirin Allah ka sassauta murya shi ne mafi dacewa. Tilawar Al-Qur'ani zikirin Allah ne, duk wani zikirin Allah ka sassauta murya shi ne mafi dacewa. Ka duba Majmu'u Fatawa a mujallar na 23 shafi na 61 da Sharhu Sahihi Muslim a juz'i na 5 shafi na 84. Yace, menene hukuncin haya purchase, wato shine al-bay'u bit-taqsid? Shine ka sai kaya a halin bashi zaka rika biya kadan kadan har ka gama, kana biyan sa a hankali har dai ka gama. Kamar misali, ka sai mashin a 100,000 zaka rika biya 10,000 kowane wata har zuwa watanni 10, ba laifi. Wannan ciniki halal ne. Ka duba Fiqhun Nawazil a mujallar na 3 shafin 351, inda yake haramta shine idan aka yi sharaɗin in ka wuce wata 10 to kuɗin zai haura 100,000. Idan aka wuce wata 10 baka gama biya ba, to kuɗin da aka yi maka akan cewa 100,000 ne zai haura. To wannan sharaɗi shine yake haramta. Amma ka sai kaya kana biya kaɗan kaɗan har dai ka gama, wannan ba haramun bane. Sai wannan ya ce, rawatib wanda mutum zai yi har a ranar juma'a ko kuma saboda sallar juma'a, ba abin nan ba azhar bace, shi yasa ba a yi mata wato ba ta da nafila ratiba. Yana nufin cewa kamar yadda ita azhar take da nafila kafin a yi ta da kuma bayan an yi ta, to ita juma'a fa babu shakka juma'a ba ta da nafila ratib wanda yake qabliya. Ka duba littafin Muwatta da Kitabul Majmu'u Sharhul Muhazzab mujallal na 4 shafin 550. Juma'a ba ta da nafila ratibi da aka ce ana son musulmi ya yi kafin a yi sallar juma'a, amma kuma babu laifi ka yi ta nafila kafin ayi sallar juma'a matukar liman bai hau mimbari ba idan liman ya fara huduba to babu kyau kai wata nafila sai dai idan ka shigo masallaci ne a wannan lokaci to wajibi ne kai tahiyatul masjid amma bayan an gama sallar juma'a akwai raka'a hudu wanda ya tabbata a sahihu muslim ana yin nafila bayan an gama sallar juma'a idan a masallaci ne da zaran liman ya gama sallar juma'a babu laifi ka tashi kai nafila raka'a hudu idan a gida ne zaka yi kuma nafilan zaka yi raka'a biyu ne don haka in yana tambaya ne akan ratibi nafila ratiba ta sallar juma'a juma'a ba ta da nafila ratiba wannan shine abin da ya tabbata a sunna shi kuma wannan yace menene falalan mai kiran sallah a musulunci ai kaji mun karanta mai kiran sallah mun yi bayani tun daga wancan mako idan ladan ya kira sallah Allah yana kirga yana sa a kirga waɗanda suka yi sallah a dalilin kiran sa dinnan a masallacin a bashi ladan su sannan kuma duk abin da ya ji muryar sa zai masa shaida a ranar tashin kiyama koda waɗannan dalilai kadai sun isa su nuna maka cewa kiran sallah yana da falala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك